Sashin Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu yanzu haka a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM dake birnin Yamai, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalal da kuma Niya FM. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Ma sauraro barkanmu da yammaci, Usman Ahmad ne tare da Jummai Ali daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC a cikin shirinmu na lasariyar yau 6 ga watan Mayu shekarar 2017. Da farko ga kanun labaran duniya.
An kaddamar da amfani da yarjejeniyar samar da yankunan da ba a fafatawa a cikinsu da nufin kai kayayyakin agaji na jin kai ga waɗanda suke bukata a ƙasar Siriya. An buƙaci tsaffin muƙarraban shugaba Donald Trump da su miƙa duk wasu bayanai da suke da su na yiwuwar yin alaƙa da 'yan ƙasar Rasha. Sannan kuma gidajen talabijin na Amurka da dama sun ƙi su nuna tallar nasarorin da shugaba Donald Trump ya ce ya samu cikin kwanaki 100 da ya yi yana jan ragaban mulkin Amurka.
Gwamnatin jihar Taraba ta kudura aniyar ganin an sami dawwammamen zaman lafiya tsakanin kabilar Shomo da Jole, har ma mataimakin gwamnan ya leka yankin.
Mun zo ne mu ga wajen da ake rikicin ma a kansa, abin da ya kawo mu kenan. Mun zo mun ganin Allah yadda kuma mun koma zamu je mu fada mu girma gwamna abin da muka gani, kuma zamu rubuta recommendation namu saboda a samu final solution na wannan abun din, wannan crisis da aka jima ana ta yi tsakanin Jole da Shomo.
Su kuma kungiyar Miyati Allah ta ƙasa a Najeriya sun yi kira ne da a sake tunani game da dokar nan da aka bullo da ita a Benue wadda ake cewa za a daure ko kuma cin taron makiyaya.
Za mu ɗauki dukkan wani mataki na lumana da shari'a mu ga cewa wannan doka ba ta yi aiki ba, don in ka duba ita dokar kanta ta yi karo da tsarin mulki na tarayya.
To sai kuma rahoton bikin kamun kifi a tafkin Gariyo a jihar Adamawa. Akwai kuma shirinmu na amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Kalmasi. Yanzu ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce tana maraba da duk wani yunkurin ƙasa da ƙasa da zai rage tarzoma domin a samu zarrafin kai kayayyakin agaji na jin kai ga waɗanda suke bukata a ƙasar Siriya, sannan kuma daga bisani a samu hanyoyin magance rikicin ƙasar a siyasance. Jiya Juma'a da tsakar dare aka kaddamar da amfani da yarjejeniyar da aka kulla na sama da yankunan ba za a fafata a cikinsu ba. Wakilan ƙasashe uku da za su tabbatar da ana mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar, Rasha da Turkiya da kuma Siriya ne suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar a ƙarshen zagaye na baya-bayan nan na shawarwarin samun zaman lafiya da aka yi a Astana, babban birnin ƙasar Kazakhstan. A ranar Alhamis, ƙasashen suka yi na'am da shawarar da Rasha ta gabatar na samar da waɗannan yankuna a cikin Siriya da nufin kawo ƙarshen rikicin da aka yi shekaru 6 ana yi. Jami'an Amurka sun ce jiya Juma'a 'yan yakin sa kan ƙungiyar Al-Shabab ta ƙasar Somalia suka kashe wani sojan Amurka na musamman, suka raunana 3 daga cikin sojojin Amurka da suke taimakon sojojin Somalia. Sojan kwandambalan Amurkan da ya mutu shi ne sojan Amurka na farko da aka kashe a ƙasar Somalia da yaƙi ya ɗaiɗaita tun lokacin da aka fara mummunar fafatawa a 1993. Jami'ar fadar shugaban Amurka sun ce shugaba Donald Trump ya aika saƙon ta'aziyarsa ga iyalin wanda aka kashe, tare da nuna godiyarsa ga yunkurin sojoji mata da maza na rundunar sojan Amurka. Tawagar yaƙin neman zaɓen ɗan takarar shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron wanda yake kan gaba da farin jini sun faɗa jiya Juma'a da daddare cewa an kai wa ɗan takararsa harin satar shiga akwatin saƙonni da ta sa har aka kurmata saƙonnin imel da hada-hadar kuɗin yaƙin neman zaɓensa. Sun bayyana cewa ba da bayanin ko kuma gabatar da dubban saƙonnin imel da wasu bayanan hada-hadar yaƙin kuɗin yaƙin neman zaɓe wani yunkuri ne na kassara demokradiya kamar yadda aka yi a lokacin yakin neman zaben shugaban Amurka. Wasu waɗanda suke kiran su EM Leaks ne suka kurmata waɗannan bayanai a dandalin yanar gizo kafin tsakar daren jiya Juma'a, lokacin da 'yan takarar shugaban ƙasar Faransa suka kammala yakin neman zaben fidda gwani da za a yi gobe Lahadi idan Allah ya kai mu. A nan Amurka kuma, kwamitin majalisar dattijai da yake binciken zarge-zargen cewa Rasha ta yi shishigi a zaben shugaban Amurka ya bai wa tsaffin mukarraban shugaba Donald Trump umarnin su ba da duk wani bayani da suke da su na yiwuwar yin alaka da 'yan Rasha. Haka kuma kwamitin ya buƙaci bayanai daga tsohon shugaban yakin neman shugaba Trump Paul Manafort da mai bashi shawara Roger Stone da kuma mai bashi shawara akan matakan tsaron cikin gida Michael Flynn a zaman wani bangare na binciken. Kwamitocin majalisar dattijai da na wakilai tare da jami'an hukumar leƙen binciken aikata laifuffuka ta FBI duk suna binciken yunkurin Rasha na yin shishigi a zaben shugaban ƙasar da aka yi bara a nan Amurka. To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gidajen talabijin da dama a nan Amurka da suka hada hadda ABC da CBS da NBC da kuma CNN sun ki su nuna tallar irin nasarorin da shugaba Donald Trump ya ce ya samu cikin kwanaki 100 da yana jin ragaman mulki. Tallar ta kunshi ma'aikatan gidajen talabijin da alamar labarin ƙarya a kan fuskokinsu. Galibi duk wani labari ko rahoto da ya caccaki manufar shugaba Donald Trump shi a wurin sa labari ne ko kuma rahoto na ƙarya. Gidajen talabijin sun haƙaƙi akan cewa ba kashin gaskiya a tallar. Gidajen talabijin na CNN da NBC sun ce za su nuna tallar idan aka fitar da rubutun da aka yi da ke cewa labarai ko kuma rahotannin ƙarya a fuskokin ma'aikatansu. Kwamitin yakin neman zaben shugaba Trump ne ya haɗa tallar. Tuni dai har shugaba Trump ɗin ya ce zai nemi a sake zaɓensa shugaban ƙasa a shekara ta 2020 idan Allah ya kai mu. Jiya Juma'a, fadar shugaban Amurka ta White House tabbatar cewa macen da ke aikin shigar da baƙi wajen shugaban ƙasa Angela Reid ba ta a kan wannan muƙama. Angela Reid ita ce macen farko kuma mace ta biyu baƙar fata a tarihin Amurka da ta riƙe wannan muƙami. Shugaba Barack Obama ne ya naɗa ta bisa wannan muƙami kuma an san cewa tana yi masa biyayya. Tun ƙarshen ƙarni na 19, fadar shugaban Amurka ke da mai gabatar ko kuma kai baki wajen shugaban ƙasa da matarsa. Ba kasafai ake korar mai riƙe da wannan muƙamin ba. Mataimakin sakataren yaɗa labaran fadar White House Sarah Huckabee ita ta faɗa wa 'yan jarida wannan canjin. Ta faɗa cewa an soke Angela Reid daga wannan muƙama. Jaridar Washington Post ta buga labarin cewa an kori Angela Reid daga wannan muƙama. Har ma ta ambaci Angela tana faɗin cewa fadar shugaba ya kamata ta yi bayani akan wannan batu.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gwamnatin jihar Taraba ta kudura aniyar ganin an samu dawwammamen zaman lafiya tsakanin 'yan kabilar Shoma da Jole a can jihar ta Taraba. Ga wakilin mu Sanusi Adamu.
Kwamitin bincike da warware rikicin tafkin marimi tsakanin al'umman Shomo da Jole na karamar hukumar Lau da ke jihar Taraba da gwamnati ta nada domin samar da dawwammamiyar zaman lafiya ya kai ziyara ta farko yankin tafkin marimi. Mataimakin gwamnan jihar Taraba injiniya Haruna Manu kuma shugaban kwamitin samar da dawwammamiyar zaman lafiya tsakanin al'ummomin Shomo da Jole da suka jima suna fama da tashe-tashen hankula da ya sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi da dama, yayi bayanin dalilin wannan ziyara ta su.
Dalilin zuwan mu nan kasan da akwai
rashin jituwa da ya faru tsakanin mutanen Shomo da kuma Joli. So yanzu kuma mun zo ne mu ga wajen da ake rikicin ma a kansa abin da ya kawo mu kenan. Mun zo mun ganin Allah yadda kuma mun koma zamu je mu fada mai girma gwamnati abin da muka gani kuma zamu rubuta recommendation namu duk saboda a samu final solution na wannan abun din wannan crisis da aka jima ana ta yi tsakanin Joli da Shomo. Kamar yadda ka sani ba yanzu bane wannan abun ya jima. To bet ka san shi kullu abin da muke fada shine dole sai zaman lafiya kamar kullun yadda His Excellency yake fada shi sa a gaskiya bai ji dadin wannan abun ba da ya sake faruwa tsakanin su domin mu mun tabbatar cewa su yan uwan juna ne.
A baya dai an shana da komitoci makamancin wannan kan tashe-tashen hankula a tafkin na marimi ba tare da an cimma nasarar magance matsalar ba. Tambayar kenan da na yi wa commissioner ya da labarai na jihar Taraba kuma member committee barrister Anthony Dambram.
To idan Allah ya yarda abin da ya kamata yi shine ayi adalci kada yi abu wanda wani zai feeling kaman ana ba wani fifiko ko kuwa kaman akwai wani wuri yana kare wani. To wannan abun ya zamana akwai tsoron Allah akwai adalci kuma a dubi zamantakewan jama'a wannan wuri.
Shi ko sarkin lawo Alhaji Abubakar Sadiq Dambram member committee shawara ya bayo al'ummomin Shomo da Jole da su zauna lafiya da juna.
Kira na ɗaya ne musan maganar Jole an Shomo yanzu aka fara ba amma bada a bari a riga har abada ba ba zai yi ba. Mu gaskiya ba mu ji dadin sa ba a zamanin mu. Ina kira maganar Jole da Shomo su biyun nan zona su tunani mai kyau su sa ubangiji a gaban su. Ya kamata maganar fada a doki makami duka a daina.
Wani tabbaci mataimakin gwamnatin jihar Taraba engineer Haruna Manu kuma shugaban committee warware rikicin tafkin marimi don samar da dawamammiyar zaman lafiya zai baiwa jama'a. Ganin committee bai bi sawun irin waɗannan komitoci magabatarsa ba.
Ni na tabbatar cewa tunda ka duba kullun abin da shi mai girma gwamnati yake fada tun kafin ma mu zo shine ya san yadda muka zo muka samu jihar Taraba game da tashin hankali kuma babban abu in akwai abu guda daya muna so mu ci gaba shine zaman lafiya. To ni ina gani fa Allah ya yarda shawarwarin da wannan committee za ta rubuta ta je ta mika mai girma gwamnati ina gani in Allah ya yarda za mu samu maslahan wannan abun ya zamana ba mu sake samun irin wannan ba tsakanin Jole da Shomo ba ma su kade ba kawai har da ma sauran communities da suke wannan wajen din.
Tashe-tashen hankula tsakanin al'ummomin Shomo da Jole kan mallakar tafkin marimi mai dimbin albarkatun kifi da kuma ruwa na bayin noman rani ya samo asali sama da shekaru 30 da suka gabata kuma sau biyar al'ummomin ke taho mu gama da juna lamarin da yayi sanadiyar asarar rayuka da kone-konen dukiyoyi da dama. Abin jira a gani shine ko committee da gwamnatin jihar Taraban ta nada zai maido da dawamammiyar zaman lafiya a tafkin na marini. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo jihar Taraba Nigeria.
To su kuma kungiyar miyati Allah ta kasa a Najeriya kira suka yi da a sake tunani game da dokar nan ta jihar Benue wadda aka bullo da ita da kudirin cewa za a dinga daurewa ko kuma cin taron makiyayin da suka saba kan iyakokin kiwo. Nasiru Elhikaya gare ka.
Kungiyar Fulani makiyaya ta miyati Allah ta nuna rashin amincewa da dokar da majalisar dokokin jihar Benue a arewa ta tsakiyar Najeriya ta kaddamar da ta hana makiyaya kiwo a dazukan jihar in banda keɓantattun filaye da masu kiwo suka mallaka. Sakataren kungiyar Baba Ganjarma ya shaida wa manema labaru a Abuja cewa dokar za ta yi karan tsaye ga lamuran kiwo da zaman tare a yankin. Ganjarma ya kara da cewa dokar za ta datse hanyar burtalin shanu da ya ratsa ta jihar ta inda makiyaya ke bi su tafi kudancin kasar. Hakanan miyati Allah na da matsayin dokar ta saba wa makundin tsarin mulkin Najeriya.
Mun yi mamaki ya kawo mana matukar damuwa a kungiyance. Za mu dauki dukkan wani mataki na lumana da shari'a mu ga cewa wannan doka ba ta yi aiki ba dan in ka duba ita dokar kanta ta yi karo da mulki na tarayya wanda ya bawa kowane dan kasa dama ya tafi inda ya zaba ba tare da tsangoma wani ba. In ka dubi dokan za ka ga kusan bangare ɗaya ne ya kawo wa Fulatani makiyayi matsi da damuwa. Dokoki ne wanda idan ka aiwatar da su maimakon gyara sai ya kawo barnar da ya fi gyara. Muna kiran duka hukuma da ta dace lalle a jawo hankalin gwamnatin jihar Benue akan wannan doka da ta aiwatar don magance shi cikin gaggawa shine zai kawo mana kyakkyawan fahimta da maslaha a ƙasa.
Kungiyar ta yaba wa jihar Bayelsa da ta ware kadada 1,200 don makiyaya da nuna takeicin yadda jihar Benue da ke tsakiyar makiyaya da tarihin hulɗar kabilar Tibi da Fulani amma majalisar dokokin jihar ta kafa dokar.
None of the herdsmen are killed or were attacked. It was my people that were attacked.
Nan gwamnan jihar Benue ne Samuel Otom ke kugawa kan wani hari da aka kai buruku a jihar da yace ba kashe kowa ba sai mutanansa inda hakan bai shafi ran kowane makiyayi ba.
This act is perpetrated by Ghana and his group.
Kisan zaki biyan gwamnan ya tsora alhakin ne kan wani dan ta'adda mai suna Ghana wanda yace ya dade yana zubar da jinin mutane ciki da sarakunan gargajiya har ma da kawunansa.
Killed traditional rulers, killed his uncles, has been killing all over the place.
Dokar ta hana kiwo ta tsara ɗorin shekaru uku ga wanda ya keta ta. Haka nan za a ci tarar kowace saniya naira 100,000. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Lallan shugaba dai ne sirrin zaman lafiya.
To a can kuma jihar Adamawa, Ibrahim Abdulaziz wakilinmu da ke can ya aika mana rahoton yadda aka yi bikin kamun kifi a tafkin Gariyo.
Abana ma dai dan ruwan masunta da kuma masu sayan kifi ne ma suka cika a bikin kamun kifi na Gariyo a wani yanayi na ban sha'awa. Gariyo dake magalkashin masarautar Adama wani waje ne da ake noman rani musamman noman shinkafa. Kuma duk shekara masunta kan yi turuwa domin zuwa bikin kamun kifi inda kuwa ke fafutukar samun rabon sa. A shekarun baya aka ma cika inda matan aure kan nuna fushin su ga duk ɗan namijin da bai zo da kifin Gariyo ko na juwa ba. To sai dai kuma ba kaman shekarun baya ba. Matsalar ƙarancin kuɗi ya ka tsaye ku a wannan shekara.
Sai dai ba kasuwa ba kuɗi a gari ayi a samu a biya ma'aikata din mu samu mu mamu dan ci abinci a karkashin su.
Wannan nawa ne shin?
Magana yake ka?
Ko akwai saura?
Malam Abdulrazak Abubakar da ke zama sakiran Gariyo ya ko bayyana muhimmancin wannan kamun kifi da suke yi.
Babu ruwa wanda yake da albarka da amfani wanda ya kai shi. Musamman ta fagen kama kifi yanzu gashi dai ka duba ana nan ana ta hada-hada, ana biki, ana marmari, ana kama kifi. Abin sha'awa duk inda ka duba dai ba za ka iya gane wannan mutane kala ina ne ba.
Shi ma da yake ƙarin haske shugaban kungiyar masuntan jihar Adama Mahmud Ali Kano ya koka ne ma da abin da ya kira shakulatin bangaro da hukumomi ke nuna ga harkar raya madatsar ruwa da ke taimakawa wajen samun kifi. Shugaban kungiyar masuntan ya koyi kira ne ma ga gwamnatin jihar da taimakawa wajen raya tafkin Gariyo ganin cewa tuni wasu tafkunan da ake da su masu kafe kamar na juwa wanda hakan yace zai ma taimaka gaya wajen samar da aikin yi ga matasa.
Wannan alhamdulillah muna godiya ga Allah da ya kawo mu wannan lokaci na Gariyo annual fishing festival. Wannan guri ba yau ya fara wannan abu ba, sai dai wannan karo abun ya bamu mamaki. Kifin ya fita fiye da dukkan yadda yake fita kowane shekara. Sannan tara jama'a abu ne wanda daman wuri shi kifi an sani matukar inda za a same shi to za ka ga mutane a wannan guri. Sannan shi kifin za ka ga a zo a taruwa ka ana kama mutane na zuwa to ka sani an rene shi ne ba a samun saga kawai. Kuma za ka lura duk fadin jihar Adamawa a yanzu bamu da inda ya rage kaman wannan wanda muke da shi wanda za a bude a shekara kaga mutane sun zo sun taru. Akwai Argungu Fishing Festival kaman nan da akwai Njuwa Fishing Festival da muke da shi. To Allah Ubangiji da ikonsa wancan gurin Allah ya kawo ƙarshen ruwan ya ƙare. Ruwan nan da daidai ruwa ne ya fi shekara 100 don na tashi na tada wannan ruwan. Amma a baya-bayan nan ne da aka shiga renon ruwan ake samun wannan amma da babu wannan. Matashi maza ƴan matasan nan maza da mata mata duka babu wanda babu anan in dai batun maganan kifi ne to muna alfahari da Gariyo da ikon Allah.
Kawo yanzu tuni har wasu sun soma gyara kifaye da su kama da ma wadanda suka saya domin gudun fushin masu gida. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To ana fa tare da sashin Hausa ne na murar Amurka a birnin Washington ta gundumar Columbia. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar Malam Rilwanu Sa'idu Gayari game da ƙunar bakin wake. Za kuma a ji babi na ɗaya na ansar tambayar Alhaji Ahmadu Manaja Bauchi kan tarihin mai martaba sarkin Katagun da kuma masarautar ta Katagun. To bari mu fara da ƙarshen ansar tambayar Rilwanu Sa'idu Gayari kan ƙunar bakin wake. Idan mai tambayar na saurare, ga ƙwararre a harshen Hausa kuma jami'i a sashen adanawa da samar da kayan tarihi da ke Abuja, Malam Sani Balankaro, wanda ya ci gaba da cewa:
mutu mutum ɗaya ce ba a kira ta a kungar kokin wake ba tana da bambanci shine ma ake kira kamar kundumbana in mutum shi kadai yaje sai da ransa ya fada amma niyyar sa ita ce ko a mutu ko a rai ba za a kira shi kunar bakin wake ba yayi kundumbala a lokacin yaƙe-yaƙen musulunci zamanin Sayyidina Abubakar ana yaƙi da wani da ya kira kan shi annabin ƙarya Musailama bin Kazzabi sai aka rasa yadda za a yi a faɗa musu suka je suka shiga wata gaɗuwa kamar irin ganuwar Kano ɗin nan suka rike kansu aka yi a shiga aka rasa yadda za a shiga to a cikin su mayaƙan Sayyidina Abubakar sai wani ana kiransa Albarra ana neman yadda za a shiga cikin gari a rasa sai ce shi kaɗai a cikin shi a gefe shi zai san yadda zai buɗe ƙofar garin sai ya ce shi a cikin shi a wurga shi cikin abokan gabar. So aka jefa shi aka jefa shi ana ko jefa shi daga shi ta takobinsa ya sauka ana kai mishi sara yana kai sara ta inta wato babbar manufarsa ita ce je kofar garin Yahuda sai bude ta domin wasu karasa yake to kaga wannan yayi kundumbala
yayi kundumbala to tun daga lokacin da aka yi wannan kunar bakin waken da yarima ya sha wuta shin an ci gaba da wannan takurama bayi su rinka daukar yarimo koko da an daina
wannan sai masana tarihi za su iya kuma wani bayani
amma duk da haka dai an koyi darasi
sosai ko darasi kwa domin ai wato ba wai ba a taɓa yi ba ne domin an ce kamar da naji Professor Ali ban zai taɓa faɗa ai nan ma wannan ɗabi'a ta da aka yi ta ƙunar yankin wake da ana kiranta wai a cakwama.
A cakwama?
Amma daga kan lokacin da shi baƙin wake da wannan ɗan sarki suka yi wannan abu sai abin ya canza wato
yanayi. Daga a cakwama zuwa ƙunar baƙin wake? Wato a cakwama daga an cakwami mutum mai ya aka yi shi a cakwama ɗin ya abin nan samu asali?
Watakila kana iya kiran wannan kalmar ko kuma wannan suna amsa kama ko kuma kalmar amsa kama shine kalmomin da a nahawun Hausa ake kira su wato idiophone kalmomi ne wanda suke amsa kamar aikin su ba za ka ce ta kamar ne
ga yadda ya samu haka
amma dai kamar yadda ma ɗin kai wannan tsinkayen yana iya yi wato haka ɗin
wato wanda ya kware shi ya cakume shi sun san ta yi da shi da shi wanda ya fi ƙarfin sa din wato kenan Alhaji Bala shi ɗan adam a tarihance yakan ƙirƙiro wato kalmomi ne su dace da wasu abubuwa na tarihi da ba za a mance ba daga nan kuma sai a kwaskware shi sai ya zama wato abinda za a rinka amfani da shi har abada kenan
kwarai da gaske ai malam Ibrahim kamar yadda ka ga Allah ya halitta dan adam ya rayu a bayan ƙasa ya haihu kuma ya yi zuri'a haka har shi
ran
da dan adam yake yi shi ma yau da gobe yake haihuwa tare da dan adam din kuma da dan adam yake tasowa ya girma ya haihu har kuma wata ran ma a ce ya mutu haka ma harkar dan adam yake yadda ka gani yau da gobe duk sanda wani abu sabo ya zo da abu a san shi ba za ka ga wasu al'ummomin dan ba kowace al'umma ba sai ka ga wata kalma ya fito ko kalma ko sara ko wani suna ya yi wurin ya biyo bayan wannan abu.
To sai kuma ansar tambayar Malam Ahmadu Manaja Bauchi kan tarihin mai martaba sarkin Katagun da kuma masarautar ta Katagun idan mai tambayar na saurare. To ga wakilinmu a Bauchi Abdulrahman Muhammad da ansar da ya samo maka.
A dangane da tambayar da Ahmadu Manaja ya aika ma sashen Hausa na murya Amurka yana son ya ji tarihin ƙasar Katagun kama daga masu sarautu da yanda take matsayinta a dolar Usmaniya da dai kuma yanda masu sarautu ko nawa ne suka yi a wannan masarauta. To na yi tattaki inda yake na zo fadan wani shi ma mai sarauta ne na ƙasar Katagun ɗin. To waka dai a bakin mai ita tafi daɗi. Da farko zan so ka gabatar min da kanka.
Sunana Ibrahim Muhammad Wazir, dokajin Katagun.
To an kai daɗe ga shi ana neman a san tarihin shi martaba sarkin Katagum na yanzu wato Alhaji Dr. Muhammad Kabir Umar CON. Ko za ka ba mu takaitaccen tarihinsa?
To an haifi mai martaba sarkin Katagum a 1932 a garin Azare. A 1932 a garin Azare. Lokacin ubansa yana yarimin Katagum. Alhaji Umar Faruku Abdulgadir shi ne mahaifinsa.
To wannan lokaci Azarin take kaman cibiyar ko kuma headquarters wannan masarauta na Katagum?
Azare ita ce cibiyar headquarters ta Katagum ne ta wasuwarci.
Wannan lokaci da aka haife shi kaman suna da yawa ne, shi ne ma na nawa a cikin mahaifansa?
Shi ne na farko a cikin mahaifansa a maza, amma yana da yamaci.
To kaman karatun da ya fi kama daga primary zuwa ko gaba da primary, ko za ka gaya mana?
Ya yi karatun Alkur'ani a gidan Malam Audu Badamagari, ya yi karatun primary a Azare, ya yi karatun middle school a Bauchi, ya yi kwasa-kwasai a kan mulki a Ahmadu Bello University Zaria.
To kaman a wace shekara ce ya samu wannan sarauta na sarkin Katagum?
Ya samu sarautar Katagum a cikin watan Oktoba 1980.
Lokacin shi ne sarkin Katagum na nawa?
A lokacin shi ne sarkin Katagum na
11. To kaman sauran sarakunan da suka gabace shi, kaman su waye da waye, kama daga wanda ya fara sarautar kasar Katagum?
Akwai Malam Ibrahim Zaki, akwai Suleiman Adandaya, akwai Muhammadu Dan Kawwa, akwai Abdulrahman, akwai Abdulkadir Kibari, akwai Muhammadu Haji, akwai Abdulkadir Nabi Gagare da kuwa ake kiransa, akwai Muhammadu Abdullahi, akwai Abdulkadir na uku, akwai shi sarkin Katagum Umar mahaifin shi Muhammadu Kabir.
Kaman ko ne akwai wanda suka yi shekaru kaman nawa ko kana da kididdigan wannan?
To kaman Malam Zaki dai ya shekara 7 yana sarautar Katagum, shi Suleiman Adandaya da wuce shekara 2, shi Muhammadu Dan Kawwa ya yi shekaru 28, shi Abdulrahman ya yi shekaru 4, sai shi Abdulkadir Kibari ya yi shekaru 17, Muhammadu 28, Abdulkadir Gagare da Huwa ya yi shekaru 8, Muhammadu Abdullahi ya yi shekaru 4, Abdulkadir na uku ya yi shekaru 38, Umar Faruku ya yi shekaru 33, Muhammadu Kabir yanzu yana cikin shekaru na 37 a kan sarautar Katagum.
To sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a saurari ansoshin wasu tambayoyin ciki har da kashi na biyu na ansa kan tarihin masarautar Katagum da ke jihar Bauchi. Yanzu a madadin Alhaji Ibrahim Waziri Dokajan Katagum da Malam Sani Balankaro da wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To yanzu kuma bari mu ji labaran duniya amma a takaice wannan karam.
Wani labari da muka samu yanzu na cewa akalla mutane 34 ne suka mutu yau Asabar lokacin da wata mota da ke jigilar ɗalibai da malamai ya yi hatsari a Arusha, ƙasar Tanzania. Ɗaliban suna kan hanyar su ne ta zuwa yin jarrabawa. Sannan kuma yan ƙungiyar Al-Shabab a ƙasar Somalia sun filla kawunan sojojin gwamnati guda biyu da suka kama yau Asabar a kusa da Wahade, can kimanin kilomita 35 a can yankin tsakiyar ƙasar jami'ai suka bayyana wa muryar Amurka.
To da takaitaccen labaran shirin mu na al'asar ya kammala sai da daddaren Allah ya so zamu sake dawowa. Yanzu kan a madadin ita Jummai Alhaji ta karanto mana labaran sai Salamu Abu wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu ne Mr. Sheng. Ni Usman Ahmad daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa mu zama lafiya.